NANPP
sha'aban sharaka
yo alawa ku NCPC
sha'aban sharaka
kar ku tsaya ku zo NPRP
sha'aban sharaka
ce cikano da ku NPDP
sha'aban sharaka
sha'aban zai yi da ku NSDP
sha'aban sharaka
sha'aban ba shi da haushin APC
sha'aban sharaka
ce cikano shi ne manufar shi
sha'aban sharaka
musu la har da ciya manyayi ni shi
sha'aban sharaka
sha'aban ya ce zai bashi kudin shi
sha'aban sharaka
daga talauci sha'aban zai yake shi
sha'aban sharaka
malam malam malam
sha'aban sharaka
malam kuma dan malam
sha'aban sharaka
malam dare nan malam
sha'aban sharaka
karamin su kuma babban su
sha'aban sharaka
dudin su sun san kafi su
sha'aban sharaka
Malam sha'aban
Malam sha'aban sharaka
sha'aban Ibrahim
Malam sha'aban sharaka
ga wakili na zo a gani
Malam sha'aban sharaka
kuma gwamna na zo a gani
Malam sha'aban sharaka
gwamnan gobe sanar da wani
Malam sha'aban sharaka
malam malam malam
malam sha'aban sharaka
ADP ADP ADP
Malam sha'aban sharaka
Malam sha'aban sharaka
Kuma ta ki ta canza
kiki
Gwamna mu ka so ka fito
kula da gida
malam sha'aban sharada
na gode
wannan marayin da kana wani marayi gida
gadan karaman sauro mai hana kiwa na tsuwa
malam sha'aban sharada
ka zama wannan karfe in halsa sai tsayuwa
Oh,
kira kowa
dan karamin sauro
masu kada uwar kiwa Keep on.
Shut up.